let it be Christmas everywhere. In the hearts of all people, both near and far, Christmas everywhere. Feel the love of the season wherever you are, on the small country roads lined with green mistletoe, big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere. Let heavenly music fill the air. Let every heart sing, let every bell ring, a story of hope and joy and peace. And let it be Christmas everywhere. Let heavenly music fill the air. Let anger and fear and hate disappear. Let there be love that lasts through the year. And let it be Christmas, Christmas everywhere.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Muna kuma yi wa al'ummar Krista duk faɗin duniya barka da Krismeti, da fatar an ga wannan ranar Krismeti ta shekara ta 2022 lami lafiya. Alheri Grace Abdu ce dauke da kashi na biyu kuma na ƙarshe na wannan shiri na musamman da ke ba ƴan uwa mazauna Amurka da sauran ƙasashen duniya, maza da mata, damar sada zumunci a wannan rana.
Ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga ƴan uwa.
Merry Christmas and Happy New Year.
Let heavenly music fill the air. Let every heart sing, let every bell ring, a story of hope and joy and peace. And let it be Christmas everywhere.
Sunana Ilya Kure, ina karatu a jami'ar da ake kira University of Southern California a garin Los Angeles a nan kasar Amurka. Ina gaida mahaifiyata Mrs. Bilkatu Kure a garin Banganje da ke karamar hukumar Billiri a jihar Gombe. Ina gaida matata Mrs. Mary Kure a garin Kaduna da 'ya'yana Hillel da Harrell. Ina gaida 'yan uwana Eunice Kure da Yunia Kure da Lydia Kure da Ishaku Kure da Maryamu Kure. Ina gaida abokaina Titus Usman da ke garin Gombe, da Agustin Kurungu a garin Billiri na jihar Gombe, da Benaya Yunana da ke birnin Kudu a jihar Jigawa, da Shindan Bala a garin Kaduna. Ina gaida kawannina Dr. Dan Bahaushe Bako da Mr. Dallaji Bako da Mr. Meshak Bako, dukkansu a garin Banganje da ke karamar hukumar Billiri a jihar Gombe. Ina gaida fastocina Pastor Pius Yakubu da Pastor Ibrahim Bulus Dago, dukkansu a garin Kaduna. Ina gaida abokan aikina Mr. Joseph Edebo da Mrs. Sekenda Dick da Benjamin Yunana da Hannatu Musa Matu da Gimbiya Sambo da Norris Emmanuel da Joy Gadani, dukkansu a garin Kaduna. Ina addu'a Ubangiji ya albarkace su, da ma waɗanda ban iya ambatar sunayensu ba. Ubangiji ya sa hidimar Kristimati da shagulgulan shigan sabon shekara lafiya. Nagode.
Sannunmu duka, barka da yamma. Sunana Kunaba Asabe Oga. I live in Columbia, Maryland. This is a Christmas message for all my friends and family, especially my husband Emmanuel and my son Memphis and my daughter April. And I'm sending Christmas wishes to my parents back home in Nigeria, and my sisters Gloria, Ruth, and my brother Adamu, wishing you all a very Merry Christmas, and sending Christmas greetings to my friends in the Maryland, D.C. area, and a Happy Christmas to my church family, Equa, Maryland. Mukari Christmas Lafia. God bless you all.
To jama'a, barka da Krismeti. Ni ne Professor Philip Fatinanda Musa a Jami'ar Birmingham, Alabama a kasar Amurka. Ina mika gaisuwan Krismeti wa dukkan ƴan uwa da abokan arziki a Nigeria. Ina gaida bappana hakimin sabon gari Poba Askrawa local government a Borno State. Ina kuma gaida Galadima Adamu Jafia da iyalansa. Ina gaida kanina Kamrad Ayuba Waba. Allah ya ƙara mana dogon rai da lafiya. Amin.
Sunana Zakaria Chine. Na aikar da sakon gaisuwan Christmas ta musamman ga mahaifina da mahaifiyata Reverend and Mrs. Mirabo Chine, kawuna da matarsa Reverend and Mrs. Sani Bature, abokin mahaifina da matarsa Reverend and Mrs. Samaila Gunne, baba da Mirabo da matarsa, Equa Church Zabolo, Equa Good News Nasarawa Gong, His Royal Majesty Uja Anaguta Johnson Joro Magaji, Reverend Dr. and Mrs. Yunusa Madu Jr., Reverend Dr. and Mrs. Shirley Yusuf, Baba Auduguya, Reverend Dr. and Mrs. Peter Korosi, da kuma duka yanke bibi, da fatan za a yi Christmas lafiya. Nagode.
Sunday Bitrus ni ne shugaban kungiyar mutanen arewacin Najeriya wato Zumunta Association USA a nan Amurka. Ina isar da sakon gaisuwa na musamman ga yan uwa da abokanan arziki da kuma mutanen arewa da Najeriya gabaki daya a wannan lokacin shagulgulan Christmas da kuma fatan Ubangiji ya nuna mana wannan lokacin a cikin koshin lafiya. Nuna mana sabon shekara kuma ya ba mu shugabanni na gari amin. Nagode.
Ina gaishe da babana Reverend Alfred Bukuma da surkina Mr. Liberty Abitrus da sukuwata Mrs. Rebecca Liberty. Ina fata ku yi Christmas lafiya a cikin koshin lafiya. Barka da Christmas.
Nice mai suna Ruth Ilia Harris daga Houston, Texas. Ina mika kaisuwan Christmas ga iyayena Dara da Ngo Minti Rambusa. Ina gaishe da yanwanena duka Sarah Chris Bature da mai gidanta da ya'yansu Toma Minti Ruwan da iyalinsa. Naomi Olorundare da iyalinta, Emmanuel Mintiran da iyalinsa, Deborah Femi Marshall da iyalinta, Dauda Mintiran da iyalinsa, Jesse Mintiran. Ina kuma gaishe da ƴaƴana duka, Gimbiya da mai gidanta da yaransu Samuel, Linda da mai gidanta da ƴaƴansu duka. Ina gaishe da Tabitha, Elizabeth, Christy, Gloria, Mordecai, Moses. In addition to Pastor China Equation Bishara number 2 Gentile Just, Reverend Caesar Joseph, the mathematicians Pastor Joseph Bandoma. In akumakeshe the Duka Dactibaina Equation Bishara number 2, the Duka member Bim Bishara 2. Na fata mun da musu fatan kai Christmas lafiya. Ina gaishe da ma'aikatan Christia Clinic. Ina gaishe da Mr. Emmanuel Afan da iyalinsa. Ina gaishe da Samuel Manu da iyalinsa. Ina gaishe da Rose Bako da ya'yanta da mai gidanta Ayola. Ina gaishe da Maryamu Jiman. Ina gaishe da Mrs. Rose Akwe da iyalinta. Ina gaishe da Hamatu Peter da iyalinta. Ina gaishe da Aunty Agajere da iyalinta. Ina gaishe da Alice Bobo da iyalinta. Ina gaishe da Yolon Joseph da iyalinta. Ina gaishe da Rebecca Made da iyalinta. Da fata a yi Christmas lafiya. Nagode.
Ina gaishe Christian yunwa, Christian na duniya gaba daya. Daga 2022. Godin Allah game da kusa sarkewa ne ya kamu daga Januwar har wannan Disamba. muna gaida ecclesian duniya gaba daya. Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar Najeriya. Muna gaida mutanen Nasarawa gaba daya. Muna gaida yare na mutanen Alago, Doma, Asakio, Obi, Kiana, Aloshi, Agwatashi, Gaza, Owena, Doma, Agbashi, Alage. Oh, duka mutane mu na Allah gaishe su. Ina gaishe da Dr. Chris Imoga, the family sa. Ina gaishe Dr. Ashikani, the family sa. Ina gaishe director India Sin, Mr. Mark Ogri Ode. Ina gaishe the deputy governor of Nasarawa, Dr. Emmanuel Akabe, the family sa. Ina gaishe da abokina Chris Ishaleku, pharmacy. Ina gaishe barista Emmanuel Osaba Osagede, Emmanuel Dominic. Ina gaishe abo friend awa John Bawala, Honorable Ishekpa Ibrahim, Honorable James Adeka, Principal na Government College La Obi. Ina gaishe Ebini John. Ina gaishe my brother, my cousin, let family sir, pharmacy, Honorable Ishepa Abo Amaku, Nagada, Onao Bawala Engineer, Nagada Chris Osama Mame, Nagada Control Immigration Officer Onao Omame, Nagada, all friends, the Godoma, Obi Kiana, Nagada Yungwana. Ina gaida su brother yaran brother nawa daga Kaduna, ina gaida aunty Asobai, ina gaida Kande, ina gaida su Kabiru Adamu, to yawan so ni a madadi da ni da family na ina gaishe ku mutane. Allah ya sa mu yi Christmas lafiya. Allah ya hada kai Nigeria. Allah ya hada kai Alago gaba daya. Mu zama daya. Mun gode muku. Ina gaida Honorable Mati Akwe Mukama Doma. Ina gaida Honorable John Oga, the brother she Patrick Akau. Ina gaida Augustine Akanta, the Federal Inner Revenue, Abuja. Ina gaida Evangeli Ogu Adra Onao. Ina gaida Gombo Ari. Ina gaida Agabi Ari. Na gaida Mr. Thomas Ari at daga Doma, all Christian parish priest Doma, duka na gaida mutane Doma. Allah ya kawo mana zoma lafiya ka samu. Na gode muku. Ni sunana Ogashua Samuel a madadin family na wani sako daga Washington ne. Na gode muku. Allah ya samu ci Christmas lafiya. Amin.
Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Christ was born.
taught us to love one another. His law, His love, and His gospel is peace. Chains shall He break, for the slave is our brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all within us praise His holy name.
My name is Tuna Eje David Agabi from Doma Local Government, Nasarawa State, Nigeria. Ina son ga da duka abokanai na wannan shirye-shiryen Christmas da muke yi. Ina son ga da mama na Rukaya Opane Eje, da baba na Mr. Eje Agabi, da yaya na Daniel Eje Agabi, da kanina Vincent Eje Agabi, da su sister dina Rukaya Suleiman, Nafista to Suleiman, Fatima Musa, Farida Musa, the Grace James Onowa, the Scott Cabo Canina James Onowa, Jacob Onao, John Ari Oboshi, James Onana Oboshi, the Emmanuel Bala Oboshi, Osana Dikana Rada Su Ale Sam, Chuan and Christmas Lamy Lavia. Ina son tura gaisuwa na duka mutanen na duniya gabaki daya da muka samu kanmu a wannan rana ta yau. Muna ƙarƙashin da muke shirye-shirye mun ga ranar 25th of this month Christmas. Allah ya sa mu ga ranar lami lafiya kuma mu ci wannan Christmas lami lafiya ci kuma su rai. Wanda muka fara wannan shekara 2023-2022 tare da su, ba su samu gani ƙarshen ta ba kaman da suka mutu can kwanakin baya. Bara Allah ya sa su huta lafiya. Amma muka ga ranar ta yau kuma Allah ya bamu cikakken lafiya, na ma mu ci wannan Christmas lami lafiya. Masala.
Barkanmu da bikin Christmas. Sunana Zuberu Ibrahim Yusuf Epa, shugaban majalisar matasa na karamar hukumar Doma a jihar Nasarawa, Najeriya. Na gaida yan uwa na Christian, na addu'a na cewa yanda sun fara bikin Christmas yau lafiya, Allah ya sa su kama lafiya. Allah kuma ya nuna sabon shekara lafiya, arziki da wadata na sabon shekara, Allah ya hada mu da shi. Gaisuwa na ba zai cika ba tare da na gaishe yan uwa na da iyaye na da suke bikin Christmas a yau ba. Mutum na farko da zan gaida shi shine mataimakin gwamnan jihar Nasarawa, Dr. Emmanuel Agbadu Akabe, jagaban Doma. Sai His Excellency Harry John Omaku, ambassador Nigeria a Sierra Leone, da matan shi Her Excellency Roslyn Harry Omaku. Sai Honorable Thomas Ogri, tsohon head of service na jihar Nasarawa. Sai mai sarauta Ogbolegi Doma John Oga Senior, da ɗan uwan shi Mr. Patrick Oga, da Honorable John Oga Nash. Sai manya-manyan mata
namuna karamin hukumar Doma irin su Blessing Osede, irin su Comfort Ogri, irin su Anatu Ode Abraham, irin su Cecilia Idiga John Nash, irin su Messi Oganji da sauransu. Wajen lokaci bai ba ni dama in gaishe kowa da kowa ba, sai matasa yan uwana irin su Louis Oga, irin su Steven Adeka, irin su Roy Ogri, irin su da sauransu yan uwana da suke bikin Christmas yau. Lokaci bai ba ni dama in gaida kowa ba, amma ina gaida matasanmu na Nasarawa State, matasanmu na Nigeria, matasanmu na Doma, musamman da Allah ya samu lokaci muna zaman lafiya. Allah ya ƙara muna zaman lafiya, Allah kuma ya muna shekaru masu yawa. Allah ya ƙara muna lafiya, ya ƙara muna bude muna hanya na arziki. Allah ya maimaita muna shekaru mai yawa. Na gaida ku a yi kishimati lafiya.
Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan bana, sai kuma shekara ta 2023 idan Allah ya nuna mana. Ina kuma miƙa gaisuwar fata alheri da barka da Kirsimeti ga 'yan uwa da abokan arziki a duk faɗin duniya, musamman ma'abotan sashen Hausa da ke tare da mu a kowace rana. Allah ya sa a kammala bukukuwan Kirsimeti lafiya, ya kuma nuna mana sabuwar shekara cikin alherinsa. Allah ya yaye mana dukkan bala'o'i, ya sa shekara ta 2023 ta zama shekara mai albarka da kwanciyar hankali a gare mu duka. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka hada da Julie Gresham da taidaita sautin shirin, alheri ke cewa bari salama Isa Almasihu da zumuntar Ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
Let anger and fear and hate disappear. Let there be love that lasts through the year. And let it be Christmas, Christmas every